kika fara dana zo gunkiran nan kika taka kin ban saba amma duk da ka da ke niki tara na yi miki waka don sallan so ne ba mu buwar sha'awa in kina so na ina so ki in kina so na ina so ki idan ba ki so na to ku hanki idan ba ki so na to ku hanki
matan dena damuwa da ke to sau nawa zan yi miki kiraina kuma ga rashin kulawar ki a kaina su suka dauke tunanin ki a raina soyayyar da nake da shi miki a dana daina though sometimes I feel like calling up loving you's not so cool and not bad at all you know me I never get mad at ya apologize each time I'm the one at fault sometimes I annoy you sometimes we argue what I heard was not true what you heard was damn true I used to know you, this ain't you in close view. Of course this is not you. You trust me, I trust you. You love me, I love you.
You love me, I love you.
Inkina sona, ina songi. Inkina sona, ina songi. Idamba ki sona, kubu hongi. Idamba